A wani taron manema labarai da kungiyoyin suka kira a birnin tarayya sun ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar duk da jami'an tsaro da aka kai mambila a ƙaramar hukumar Sardauna da ke jihar Taraban. Jagoran Gamfulani Association Alhaji Sale Bayari yana mai cewa akwai wurare da ba a iya kai ɗoki ba saboda yanayin tsaunuka da ke mambila, wani mataki da a cewan kungiyoyin bai gamsar da su ba, saboda haka za su ɗau mataki kamar haka. Ga dai Alhaji Sale Bayari.
To abinda muka gaya ma duniya kenan, kuma muru karoki gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ba tare da ɓata lokaci ba akan wannan barnan da aka yi mana. Kuma mun kira gwamnatin tarayya har yanzu ta yi maza-maza ta biya diya na wannan barna da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyi gidajen mutane da aka ƙoƙona da kuma dabbobin da suka ɓata, wasu kuma suna hannun 'yan ta'addan kabilar Mambila. Bayan wannan kuma muna kiran kotun duniya, wato International Criminal Court of Justice, ba tare da ɓata lokaci ba ita ma ta taho cikin wannan abu, ta zo ta yi bincike, ta kama waɗannan mutanen da muka kira ta kama. In gwamnatin tarayya ba za ta iya kama su, su ana kamar sun fi ƙarfin doka.
Shi ma mai magana da yawun ƙungiyar Pastoral Resolve Salim Omale ya ce abin da zai fi shine kawai gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓace a jihar Taraban.
Wajibi ne gwamnatin tarayya, musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar Taraba da na ƙaramar hukumar Sardauna, da yanda ake zargi da hujjoji ƙwarara cewa su ne suke rurrota wannan rikici, a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a.
To sai dai gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya ce babu wani cigaba da za a samu a halin kunci da tashin hankali, saboda haka ya gana da muƙaddashin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo, inda ya nemi gwamnatin tarayya ta ƙara yawan jami'an tsaro a jihar domin inganta zaman lafiya mai ɗorewa.
Ba wanda yana son rashin zaman lafiya, kuma duk wanda bai samu lafiya ba, balle mu gwamnoni ba lafiya wani aiki za ka yi ma jama'a? Tun kuma ba wurin nan ba. Mambila yana kaman zuciyar gwamnati, zuciyar state government da federal government duka, saboda niyan da federal government ta yi wanda za ta yi mana marketing dam na ciro mana wuta, ba wanda zai zo na shiru. Saboda haka dukanmu kwai da kwarkwatanmu mu kai shi can, amma Allah ya yarda abinda shi atin shugaban kasa yana yi, da yardan Allah ina gani ba za mu samu matsala ba. Na roka tura mana mutane, sun tura sosai, dukansu suna aiki, wuri ya kwanta. Na son roka kuma cewa a bar su da wani su dan tsaya wurin da tsawon lokaci don mu samu kwanciyar hankali.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.